Washington, D.C. Masu saurare barka da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ta mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 zamu yi magana ne akan Nada Abdulrashid Bawa wanda zai zama sabon shugaban hukumar cin hanci da rashawa ta EFCC.
Ki Zara kin san shi Abdulrashid Bawa yana mai shekaru 40 ne kawai
kwarai kuwa sai dai masu sa ido a harkokin yaki da cin hanci da rashawa sun yi tsokaci akan wannan mataki kamar yadda za a ji a zauren tattaunawar mu a Abuja.
To ki ce dai akwai muhawara ta wani bangare ana murna domin shi matashi ne ta wani bangare kuma ana tsokaci. To masu saurare sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurare shirin yau da gobe.
Masu saurare bari mu tsinduma a cikin shirin da zauren tattaunawar mu Abuja karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakin da ta gayyato mana zauren namu. Madina gareki.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe wanda a yau muke yin shi musamman domin matasa ganin irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na nada matashi dan shekara 40 da suna Abdulrashid Bawa a matsayin shugaban hukumar EFCC. Wannan hukuma ta EFCC ita ce hukumar da ke binciken yadda ake almundahana ko kuma yi wa arzikin kasa ta'annati. Aka dauko dan shekara 40 aka ce majalisa ta tantance shi ta nada shi a matsayin shugaba. Yau ina tare da waɗanda zan iya cewa matasa ne mazauna birnin tarayya Abuja. Mutane biyu akwai Umar Muhammad Gombe da Faruk Bala Labaran. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri.
Barkanku dai.
To yanzu bari mu fara da Faruk Bala Labaran tukuna. Kaji abinda muke mukabala akai yau shine nadi da shugaba Muhammadu Buhari yayi da ya kawo Abdulrashid Bawa dan shekaru 40 wanda ya kama aiki a wannan ma'aikata yau shekaru 16 yace majalisa ta tantance shi a nada shi shugaban wannan hukuma. Ya kake kallon wannan yunkuri da shugaban kasa yayi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh wannan abu da shugaban kasa yayi abu ne mai kyau yadda ake kawo aka fara shigar da matasa yan shekara 40 cikin gwamnati. Amma abu daya da muke duba shi ne abun shi wanda aka baiwa wannan mukami na chairman din EFCC aka kai sunan shi ma majalisa ta tantance shi. Abun da muke kalubalanta wanda nan gaba mu aka mana ba za mu ji dadi ba shine yaron nan shekarar shi 40 a wajen dai kenan na biyu shi dan level 13 ne a wajen yana da waɗanda suka wuce shi a aiki a cikin wurin kuma zai zo ya shugabance su ya dinga ba su directives kin ga su aiki ba lalle bane ai aikin yadda ake so. Idan cancanta ne sai a duba most senior officer wanda yake a wajen a bashi number 1 ko kuma a duba a manyan gaba daya wane ne wanda ya fi kowa record mai kyau wanda bashi da kashi a zule shi sai a bashi shi yaron nan menene iwon da za a ci ya tsallake duka waɗannan manyan nashi aka dauko shi aka bashi number 1 abun tambayar da ake fara duba actin da ya kafa EFCC bai ma ce ka dauki ma'aikacin wurin ya zama chairman shugaban wajen ba, sai dai ka ba wa mai mukamin mataimakin shugaban yan sanda assistant commissioner of police serving or retired daga wannan matakin zuwa sama, su aka ce a baiwa kafin yanzu a zo a ce za a yi gyara. To an je an dauko wannan yaro an ba shi me yake da suna ciya mukamin shugaba na EFCC gaba daya, me ya taba yi na bajinta a wajen da ya janyo har aka dauko ni kika banni fa shugaban kasa bi ma san an kai sunan wannan yaron ba, waɗansu ne a wurin waɗanda suke tare da shi wannan gwamnati waɗanda ake ganin kaman su ne suke juye akalar gwamnatin da yadda aka dama haka kowa zai sha, to su ne za su dauka saboda wani ra'ayi nasu na kansu kaman yadda aka kawo magoye zuwa ya gama tashi ba da kalayi tafiyarsa saboda waɗansu ne suka kawo shi musu aiki ba wai kasa suka zo suka yi wa aiki ba.
To kuma ta yadda da abin da Faruk ya faɗi domin a bisa bayanansa kaman siyasa ta shiga cikin wannan al'amari, ka yadda da bayanansa?
To ba zan ki cewa akwai siyasa cikin kowane ma irin al'amari ba, musamman a kasashe irin na Afrika, wannan babu ja akan haka, amma ina da ja da shi ta fuskoki guda biyu. Na farko, matashi ne shi ba yaro ba, misalin da yake kira ban sani ba ko watakila ta fuskar Hausa ce, amma matashi ya kamata mu kira shi tun da ya shekara 40. To bana tare da ra'ayin cewa ko shugaban kasa bai da masaniya akan tura sunansa, to ala ayi halin dai ko shugaban kasa na da masaniya akan tura sunansa ko bai da masaniya, wato takarda ce ta fito daga ofishin shugaban kasa zuwa majalisar dokoki ta tarayya, dan haka anan gurin magana ta kare cewa lalle mu shugaban kasa muka sani shi ya tura sunan wannan matashi dan a tantance shi a majalisar dattawa ya kama aiki a matsayin shugaban hukumar EFCC. To amma duk da cewa ba a tantance shi ba, kuma maganganun da shi abokin tattaunawa take faɗa na cewa yawa shi Malam Faruk akwai kaman rashin dacewa wajen ɗauko shi, to idan har ta tabbata haka akwai ka'ida da aka kafa akan kudirin ita wannan hukuma, to muna sa ran mu ga majalisar ta tono wannan dan kada a wuce da wato kada a yi wato kitso da kwarkwata in ji Hausawa. To amma idan ya tsallaka ba tare da an kawo wata magana makamarciyar cewa babu dacewa ba, to ni ina tabbatar miki da cewa ina goyon bayan nadin matashi irinsa, wanda kuma juma'ar da za ta yi kyau ne muka ganta tun daga Laraba, kasancewar idan aka yi la'akari da lokacin da aka kafa ita kanta hukumar a shekara ta 2005, mun ga matashi ne aka nada a matsayin shugaban hukumar, wato Malam Nuhu Ribadu yana dan shekara 43 a lokacin, kuma tun daga wannan lokaci din ba a saki samun wata nagarta da ake yaba EFCC a kanta ba har zuwa yau.
Ma'ana haka ganin kenan ko?
Haka tarihin yake. Babu wato ba wanda ya isa ya bugi kirjin cewa gaba aka ci, sai dai a ce baya. Tun daga kafa ta baya hukumar take, me yasa? Saboda dattawan da suka yi ta zuwa a bayan Malam Nuhu Ribadu. Amma yanzu da aka kawo wannan matashi dan shekara 40 mai jini a jika, to ni na yadda cewa shugaban kasa da gaske yake yi zai yi yaki da rashawa a Najeriya.
To ka goyi bayan kenan ayiwa dokar da ta kafa hukumar EFCC karan tsaye kamar yadda abokin ka ya faɗi Faruk?
Ai shugaban kasa ne, idan shugaban kasa ya yarda zai iya canza dokar. Ai dokar dama daga wajen shugaban kasa aka yi ta, shugaban kasa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo shi yayi wannan doka, dan haka za a iya mata kwaskwarima a gyara ta idan ma fa har akwai bukatan hakan. Amma idan babu shikenan executive order, sai shugaban kasa ya tura majalisa ta tantance ya kama aikin sa a matsayin shugaban hukumar EFCC. Ni a ra'ayina ban ga wata matsala ba, duk da cewa ni ba lawyer bane, amma ina ganin cewa shugaban kasa yana da damar da zai haka.
Bala ka yadda cewa tunda Nuhu Ribadu ya bar hukumar EFCC ci baya aka rika samu akan harkan cin hanci da rashawa wannan kasa?
Eh to na yadda ban yadda ba. Abun da yasa kuma na faɗa haka shine idan kika duba shi kanshi Nuhu Ribadu ai ba wani ci gaba aka samu ba, an yi amfani ne da shi kamar yadda ake amfani da wa'annan na bayan, ana amfani da su ne kaman karnukan farauta wanda ake so shi ake dirawa, wanda kuma yake da gata duk inda aka je sai an bata case din shi duk inda yake da karfi. To kin ga wannan magana ba magana ne nake zauna ki ci, amma mutun ya zauna ice an samu wata ci gaba a lokacin Nuhu Ribadu ba, muna son kasan nan ta gyaru. Babban abin da yasa ni nake kin goyen bayan wannan matashi da aka bashi wajen nan shekararsa 40 akalla ba kasar ba, yana da sauran shekara 20 nan gaba, sannan kuma akwai
sai ya zama 60 kenan.
Abba haka nake nufi, ba yana da shekara 20 nan gaba
na kwarewa
a cikin aiki kafin yayi ritaya. misali to an zo an dauko shi akwai L level 1415 da waye da suka wuce shi a gaban shi shi an dauko shi daga level 13 ba wani record yake da shi mai karfin da ya taka duk waɗanda aka tsallake su aka dauko aka bashi ba inda da yana da wani record da ya tsallake waɗancan aka dauko aka bashi muna murna mu abinda muke bayani akai ba ma san a dinga tafiyar wahainiya wa kasan nan idan yau wani gefe suka karbi shugabancin kasa idan muka samu shugaban da yazo ya debo dangin shi gaba ɗaya ibasu ministoci ko ibasu waɗansu wani mukamin gwamnati mu arewa ba mu da bakin da zanyi magana wannan abin ni ko a social media ina yawan magana akan yadda ake tafiyar da kasan nan ana nepotism wanda bai kamata ba bai cancanta ba a cikin mulkin wannan tafiya da ake wanda da mun yi babu Buhari mun yi mishi zato cikakken zato da in yazo kasan nan za ta gyaru za a kashe cin hanci da rashawa za a kashe nepotism za a kashe duk irin waɗannan abubuwan to amma kuma yanzu an zo ana tin abubuwan da ma gabaki ɗaya bai kamata a yi ba wannan magana da ake yi na shi wannan matashi yanzu akwai manyan shi kina tsammanin zai ba su order su dauka zai ba su aikin yadda ya kamata abu na farko kenan abu na biyu abu ɗaya da zaki sake duba zai zauna a chairman na EFCC nan da shekara 20 mai zuwa kenan saboda yanzu shekarar sa 40 an bashi idan har suka tantance shi suka tabbatar da shi ya shekara 5 watakila a renewing masa that means zai zauna a chairman EFCC na shekara 20 kenan ko kuma a yana gama yin tenure
a shekaru 5-5 ake yi ko
akwai tendency a zo a kara mishi tunda abinda ake kenan da kasar take kenan ya nemi kari a kara masa to idan aka zo aka kara masa me yazo yayi ba za dai a kara mishi so uku ko so hudu ba ina tsammanin akai so biyu ta an gama
to in haka ne aiko da wuya a ce zai iya yin shekaru 20 a wannan hukumar
to it means za a yi masa retire da
kafin ya kai shekaru retire
lokacin retire sa ta yi kenan saboda babu yadda za a yi yayi kai ciya mun kokoluwa a wajen ba dan sanda bane shi ma'aikacin wurin ne yawa kadar wajen ne ba
abu dai kenan da aka yi da ya saba da yadda aka saba
yawa ma'aikacin wurin ne ba dan sanda bane idan yazo yayi misali abce amma bashi yayi so biyu shekara 10 shekara 50 bai riga ya gama cimma burin yanda yake so yi wa kasa aiki ba an riga an masa taya daga nan kenan ko kuma so ake sai shekara 20 yana rike da chairman din wajen shine tambayar da muke yi
wannan sai dai in manya sun samu labari su babu amsoshin wannan abin Umar Gombe me zaka ce a game da wannan batu da Faruk ya tada a yanzu na cewa an dauko shi bai riga ya kai matsayin kwarewa na kama wannan mukami ba an bashi baka hangen cewa za a yi suka akan wannan mukamin nashi
wannan ba wata matsala bace ba idan muka yi la'akari da yadda siyasar duniya ke tafiya zamu iya daukan kasan Faransa a matsayin misali kamar shi wannan Emmanuel Macron ya tsaya takara ya ci zaben shugaban kasa duk da dai cewa ba magana siyasa ake ba amma zaki iya kwatanta harka ne na shugabanci
ya hau to ai dole ya sama da bambanci saboda shi wannan ai shugaban kasa ya tsaya a kasan Faransa ko ba haka ba a shekaru 40
shine abin da nake so in kulla alaka da su a kasancewarsa matashi dan shekara 40 aka bashi shugabanci na hukumar EFCC bai hana shi idan ya kammala wa'adinsa ko wa'adi na ɗaya ko na biyu bayan shekara 50 ya dawo kuma ya ci gaba da wani abin
ba me kake ganin zai faru da waɗanda yanzu suke gaba da shi a wannan ma'aikata
eto wannan zamu iya cewa ba farau bane domin a bayanin da shi Faruk ke yi cewa akwai nuna bambanci ko bangaranci da ake yi ni ban yadda da wannan ra'ayin ba saboda mun kalle wato shugabannin da suka gabata a baya kafin zuwan shi shugaba Muhammadu Buhari mun ga yadda ake nadin dangin ma da shi yake magana wanda kuma har yanzu bamu ga shugaban kasa ya nada danginsa ba
a hukumar EFCC
din a cikin duka hukumomin Najeriya bamu ga haka ba dan haka muna ma zargin cewa an fi baiwa wato bangaren kudu din manyan mukamai masu romo wanda an sha kokawa akan haka amma duk da haka shugaban kasa ya dauka ya bayar a lokacin an yi ministar kudi daga kudu maso yamma ga minister Fashola wanda yazo ya dauke hukumomi har kusan guda hudu ga ministan sufuri wato akwai manyan mukamai da aka yi wanda duk suna wato amfanar bangaren kudu dan haka ba su da dalilin da zasu zo a ce suna da wata hujja na cewa an nuna bangaranci zasu yi abinda su ma ya bai dace ba wannan ba hujja bane
na da bayani ya
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar mu, bari mu dan numfasa.
Aminatu, ya kike jin wannan wakar ta Amina? Menene alakar wakar da shirin yau, ikon Allah?
San kai Zara, san kai da kuma nishadi. Masu saurare a shakata da wakar Aliji ta Amina.
Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu a Abuja, inda Madina ta yi wa zauren tambaya kamar haka.
Faruk, idan aka tantance wannan matashi Abdulrashid Bawa ya kama aiki a wannan hukuma, me kake hange ganin cewa zai yi kamar yadda Umar ya faɗi a bashin a tantance shin ya kama aikin tare kuma da waɗannan waɗanda yake tare da su, domin wasu masu sa ido a wannan harka sun ce fa ba zai iya gudanar da ayyukan nan ba sai ya tuntuɓa da waɗanda ke gaba da shi.
Har yanzu dai ina nan akan magana ta. Abin da nake magana, ana maganar tantance shi a bashi wannan wuri. Abu ɗaya da zaki duba, da za mu duba mu kalle shi, mu ajiye ɓangaranci ko wani abu, mu tsaya mu kalli ƙasar nan. Batu na shugaban kasa bai ba mu wani danyen shi ko wani dangin shi kaza ba, ko ai ba sai ka ba mu danginka mukami a gwamnati ba. Lokacin da aka zabi shugaba Buhari, na tuna lokacin da yace duk wani dangin shi kare da yazo bila saida gayyata. To yau muna ji muna gani wannan gwamnati ta riga ta zama gwamnatin yan uwa da abokai. Duk wanda ya riga ya bunƙasa a gwamnatin nan ya ƙarfi, ya san ciwon shugaban ƙasa ba zai cire shi ba, yana amfani da rigar shugaban ƙasa wajen yin duk abin da iga dama a cikin gwamnatin nan ba tare da wani ya tsaye da shi ko ya taka masa bulki ba. Idan aka yi magana sai a samu ƴan lauyoyi a gefe waɗanda su suna nan suna goya gwamnati baya, ana amfani da su na waɗansu chambers ɗin waɗansu da suke cikin gwamnatin sai su zo su taya mutane fassarar me yake da suna kundin tsarin mulkin nan yadda daidai da san ra'ayinsu. To wannan yaro idan aka zo ni maganar da nake ai abin da ya kamata in ya zama dole a dauko daga cikin EFCC a dau abin nan based on merit, menene abin da ya fice wanda ya fice cancanta, most senior most clean. Wannan yaron ma report ya ma nuna yana da alaka da wani wanda ake zargin shi ya kawo shi daga fadar shugaban kasa domin wani bukatar sa wani burin sa da yake da shi daga nan zuwa 2023 in Allah ya kai mu da rai da lafiya. Abu na farko kenan. Abu na biyu, shi yaron a cikin cases din da ya taba handling na EFCC wani case ya taba yi har ya kai ga ci i karbowa kasa hakkinta da aka tauye mata wani case ya taba yi. Akwai zargi ma akan shi akan akwai wani babban case da aka bashi wanda daga karke waɗansu suna zargin wani abu ya koma baya aka yi wani abun da bai kamata ba ma aka lalata wannan shari'ar.
To wannan aya zargi yake ko tunda kai ma ka fadi ka ce zargi.
Yawwa zargi ne. To amma abun da mu muna ce ai abun da ya kamata.
Me abun da ya kamata?
Abun da kake ganin ya dace a cikin biyu ai daya. Ayo Salami ya bai wa shugaban kasa shawara a cikin report din shi da ina binciken case din magu. Ya ba da shawara daina baiwa ƴan sanda wannan mukamin kujeran nan, a dinga dauko wani lauya ko wani dai daga wani wannan a zo a ba su abun tunda ba
ai haka ne. Meye laifi to a dauka daga cikin gida
ai a yanzu
wanda ya san ciki da bai na wannan hukumar
abin? To in haka ne ana nufin shi dan level 13 yana mataki na 13 a aikin gwamnati a wajen ya fi waɗanda suke mataki na 16 a cikin wajen. Abin da ya kamata a fara duba kenan. In ya fi su ta ina ya fi su wannan experience din sai a sake duba watakila sun fi shi amma shi kuma ya fi su tsarki ne, sai a zo a gaya mana menene dalilin da isa ga abin da yi wanda ya fi waɗancan tsarki a wajen shi yasa aka ɗauko shi aka bashi. Wallahi in aka yi wannan abin ni 100% na karɓa don ni ma matashi ne ɗan shekara 40.
To Umar bari in dawo gare ka, kai me yasa kake ganin cewa ya dace ai abin da aka yi na ɗauko shi daga cikin gida duk da cewa akwai waɗanda suka fi shi ƙwarewa?
A'a, ni abin da nake da imani a kansa shine ba yadda za a yi shugaban ƙasa ya tantance mutum kuma a same shi da matsala. Ni wannan nayi imani da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai adalci da gaskiya wanda yake kyamar cin hanci da rashawa. Duk wanda ya san shi komin adawar da yake da shi zai shaida haka. Da haka yanzu zargi ne cewa ko akwai matsala ta tare da shi ko babu, wannan zargi muke.
Amma amma ina da Abdulrashid bawa na da tabo. To bar zargin nan a dauko shi ta mukami cewa yana albashi na mataki 13 ne a wannan ma'aikatar wanda ya zama na cewa indai kana aikin gwamnatin tarayya to kai kila controller ne a mataki na 13 nan ba kama kai manager ba. Amma kuma akwai directorci wayanda suke wurin kenan, da taya za a ma wayannan?
A'a, ai maganar da muke shine shi ma kansa Faruk ya yarda cewa akwai alfarma. Alfarman nan in muka dauko a cikin ita kanta hukumar ƴan sanda an yi naɗe-naɗen shugaban ƴan sanda na ƙasa wanda ake daukowa daga AIG wanda zai share wato magabatansa har wajen mutum 10 ko 20 da wani abu dan a kawo a bashi. Sa'annan kuma kar ma ka dauka zuwa nada matakin shugaban ƴan sanda. A'a, kamar yanzu wannan karamin ɗan sanda Abba Kiyari saboda kwazon da yayi ta nunawa a lokuta daban-daban wajen bincike da aiki wajen yaƙi da miyagun mutane an bashi double promotion kuma ba wanda yace ba daidai bane ba. Saboda me? Saboda gwargwadon yadda aka ga wato karsashinka. Dan yanzu wannan abin da yasa nace miki mu ajiye batun zargi shine ba mu san dalilin da yasa aka dora shi akan waɗanda suka girme shi a wajen ba. Yawa, duk wataƙila akwai takardunsu, akwai file na ma'aikatan wajen wanda kuma kafin a tantance mutum sai an kalli na gabansa. Idan suna da matsala dole a ɗauko na ƙasa da su. In ya dace su tafi ne, mu muna goyon bayan cewa su tafi. Shi din ya hauro sama dan ayi aikin da ya kamata. Dan maganar da muke yi shine kasar muke kallo mu ba wani ba. Idan aka ce ƙasa ta lalace to mun shiga uku. Amma idan ƙasar za ta gyaru to kowa ne bai ji daɗi ba wannan ruwansa.
koma waye aka
dora koma waye aka dora ba mu da haufi akan haka
to Faruk bari in samu bayananka na karshe domin lokaci ya fara daga mana hannu
to abinda ni nake magana yayi maganar alfarma da mu abinda ya lalata Najeriya shine alfarma babban abin da ya lalata Najeriya ita kanta karbo mana ma constitution din da aka make da suna yanci da aka je lokacin da aka je karbo shi sai da aka shigar da alfarma wajen zuwa karbo shi tun daga ranar farko ma shekarar da ya kamata ma a karbo yancin ba a wannan shekara aka yi ba saboda wata alfarma da ake so ayi sai da aka daga ta kara ina ga shekara biyu ne ko zuwa uku kafin aka je aka karbo kaga wannan abin shine sannan idan kana maganar wai ce shugaban kasa ya tantance mutum ni wannan abun ma ya bani dariya mutum ne shugaban kasa wannan gwamnatin da muke ganin ta mai tsarki ta kawo ake ganin su mutanen kirki ne kuma a cikin gwamnatin aka zo aka soke su aka ce ba mutanen kirki bane kuma a ƙarshe aka zo aka gane ba mutanen kirkin bane example mai kyau shi kan shi Magu an turo an ce a nada shi an tsarkake shi an kai majalisa na wannan lokacin an tura musu letter daga ofishin DSS an ce ba mai tsarki bane an sake tura mai tsarki ne kuma tura ba mai tsarki bane kwaya ɗaya ce ta wanke shi kwaya biyu ta kada a wanke tace ba mai tsarki bane daga ƙarke me muka gani mun zo mun ga abin da bamu taba tsammani ba duk da abin har yanzu ba a riga an ce an je an yi shari'a an yi kaza ba a shugabannin baya da aka yi na EFCC a wajen babu wanda aka taba samun shi da irin laifin da aka samu Magu da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake ganin yafi kowa tsarki a da shi din shi yazo ya kawo shi wannan abun sannan a ce wannan wai an tsarkake shi ta ina aka tsarkake shi idan na gaba da shi directocin nan da sakataren wajen duk gaba ɗaya suna da kashiya zuliyar su a fito a gaya mana zamu karba hannu biyu a karkade su a dago na saman nan a to sannan duk alfarmar da ake wajen ba da commissioner a tsan dako wannan daga can aje a bashi kaza IG of police a yi mu yan sirita a ba shi yake ta kawo mu wannan wajen da muke na rashin tsaro amma kaman promotion da ake yi wa Abba Kyari ko hasidin iza hasidin ne kai ka tabbatar ya cancanci ma a kori duk gabaki ɗaya ragowar wayannan manyan yan sandan da muke da su a bashi aiki saboda yayi mun gani
to bari in ji bayananka na ƙarshe lokaci ya kawo jiki
to abinda nake son in rufe da shi anan shine shi dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daban sa'annan Ibrahim Magu daban idan an ce shugaban ƙasa ya kawo wani mutumin da a ƙarshe aka samu matsala tattare da shi wannan ba laifin shugaban ƙasa bane ya kamata a ce mun yi masa adalci wajen zance koda a kwanakin baya yayi wata magana shi shugaban kasa da yake cewa ku soke ni da adalci da haka idan ka samu mutum da daidai biyu aka same shi kuma da rashin daidai daya to bai kamata a kalli rashin daidan ba ya kamata a kalli daidan da yayi mafi rinjaye da haka wannan shine ra'ayina kuma akan haka nake kiran yan Najeriya da cewa duk wanda zamu soka to mu soke shi a bisa adalci lalle shugaban kasa Muhammadu Buhari ba Ibrahim Magu bane in an samu Ibrahim Magu da matsala sace ba ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba
to muna godiya kwarai da gaske da kuka halarci wannan zaure muka tattauna akan batun nadin Abdulrashid Bawa a matsayin shugaban hukumar EFCC ina godiya ga Umar Muhammad Gombe da abokin karawarsa Faruk Balalabaran a madadin sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda daga Abuja
kar aiki na ta gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurare a huta lafiya.